sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. An yanke hukuncin kisa akan mutane 19 a kasar Myanmar a game da kashe wani na hannun daman wani captain soja, inji wani gidan talbijin mallakar ma'aikatan sojin kasar a jiya Juma'a. Wannan ne karin farko da aka sanar da irin wannan hukuncin a bainin jama'a tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu da kuma afkawa masu zanga-zanga. Rahotanni sun ce an aikata kisan ne a ranar 27 ga watan Maris a gundumar Okalafa ta Arewa a birnin Yangon mafi girma a Myanmar. An ayyana dokar soja ta mashal a gundumar, lamarin da ya baiwa kotunan soja damar sanar da waɗannan hukunce-hukuncen. Sojojin da suka hammalar da zababbiyar gwamnati sun faɗa a jiya Juma'a cewa zanga-zangan injinin mulkin su ya fara raguwa saboda mutane suna son zaman lafiya. Akan haka za su shirya zabuka a cikin shekaru biyu, karin farko kenan da sojojin suka shata wa'adi na komawa ga tafarkin demokradiyya. Kamfanin harhaɗa magunguna na Pfizer da takwaransa na Jamus BioNTech sun yi kira ga mahukunta a nan Amurka da su ba da daman amfani da rigakafin su a kan balagaggu 'yan shekaru 12 zuwa 15 a matakin gaggawa. A halin yanzu ana amfanin gaggawa da rigakafin ne a kan matasa 'yan shekaru 16 zuwa sama a Amurka. Kamfanonin sun faɗa a jiya Juma'a cewa sun nemi hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Amurka ta faɗaɗa izinin amfani da rigakafin akan matasa masu ƙarancin shekaru. A cikin watan Maris, kamfanonin magungunan sun ce an gano rigakafin nasu na da kyau da inganci, kana ya samar da garkuwar jiki mafi ƙarfi ga masu shekaru 12 zuwa 15 yayin da aka gudanar da gwajin rigakafin. Sai dai ba iya gane kowane lokaci ne hukumar abinci da magungunan za ta sake duban bayanan gwajin, amma daraktan cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka, Rochelle Walensky, ta faɗa wa labaran ABC a ranar Alhamis cewa tana sa ran za a fara yi wa matasa masu shekaru 12 zuwa 15 rigakafin nan da tsakiyar watan Mayu. Hukumomin Najeriya na ci gaba da farautar 'yan gidan yari 1,800 da suka gudu a wannan mako yayin da aka fasa wani kurkuku a jihar Imo da ke kudancin Najeriya. Jami'ai sun ɗora laifin wannan aika-aikan ne a kan ƙungiyar 'yan awarin yankin. Wannan shi ne harin fasa gidan yari mafi girma a tarihin Najeriya. Lamarin ya faru ne a ranar Litinin yayin da wasu 'yan bindiga da suka tada wasu abubuwan fashewa suka karya ƙofofi da wasu ɓangarorin gidan yarin Owerri. Hukumomin gidan yarin sun ce kimanin mutane 1,844 da ke ɗaure ne suka gudu, guda 6 kacal ne suka dawo da kansu. Ya zuwa yanzu babu wata ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan harin, amma 'yan sandan Najeriya suna alakanta ƙungiyar 'yan awarin nan ta IPOB da wannan aikin. Shugaba IPOB Nnamdi Kanu ya musanta cewa ƙungiyarsa ce ta fasa kurkukun a ranar Litinin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, gwamnatin Biden ta fitar da tsarin yadda take so ta kashe kudin kasafin gwamnatin tarayya a shekarar 2022. Kana ta ce idan wani ya nuna al'ajabinsa game da abubuwan da kasafin kudin ya kunsa, to lallai mai shi bai maida hankali akan abubuwa da ke faruwa ba. Biden ya gudanar da gangamin yakin neman zaɓe ne akan zuba jari a fannonin ilimi da kiwon lafiya da kuma muhalli. Kana takaitaccen bayanin kasafin mai shafi 58 ya nuna kusan kashi 1/3 na yadda gwamnati take so ta kashe kudadinta, ba kamar abubuwa da doka ta kafa su ba, irin biyan inshorar kiwon lafiya da kuma tsarin abubuwan kyautata rayuwar jama'a. Wannan shirin zai faranta wa 'yan siyasa masu sassaucin ra'ayi da maido da kasafin wasu hukumomin gwamnati wanda tsohon shugaban kasa Donald Trump ya yanke musu. Ma'aikatar ilimi za ta samu ƙarin kasafi zuwa kashi 41% idan aka kwatanta da kashi 28% a shekarar kuɗi ta 2021. Haka zalika ma'aikatun ciniki da kiwon lafiya da harkokin jama'a da kuma hukumar kare muhalli za su samu ƙarin kasafi. a ƙarshe kalubalen da ƴan kungiyar ludu da madugo wato LGBTQ ke huskanta a Iraki ya sake kunno kai a wannan mako inda rundunar tsaron kurdawa a Sulaimaniya ta kama maza ƴan luwaɗi da dama. Gwamnati ta musanta zargin auna kungiyar tana mai cewa ta gudanar da aikin kamen ne da zummar kama karuwai. ‘Yan kungiyar ludu da madugun sun faɗa wa muryar Amurka cewa kama maza ‘yan luwaɗi guda takwas a ranar ɗaya ga watan Afrilu ya saka tsoro a tsakaninsu, musamman ma a lokacin da rundunar tsaron ta yi yunkurin tilasta musu su gudanar da gwaji a jikinsu. Ba na jin ina cikin jama'ar Kurdawa, in ji Ali Zahir, wani ɗan rajin kare ayyukan kungiyar ta ‘yan ludu da madugo. Kwararru sun ce rashin doka shi ne ya yi sanadiyar kalubale da ‘yan kungiyar LGBTQ ke huskanta a ƙasar Iraki.
To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin A Bari Ya Huce, da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya da mi alheri
yau fa mun yi bako yau ba kai ake so a ji ya kai ji daga
to ba komai ai bako mu duka ne shi yasa ba komai
yawa ba bakon amurka bakon abar yahuci
yawa
bako ne dai na abar yahuci amma ba
amerika ba
abokin mu dan jarida Ado
Hazard
mun sha gogoro ba tare da lokacin ina wakilin murya amurka Ado Hazard yana wakilin Deutsche Welle Shehu Saulawa yana wakilin BBC to bukan tafi tare a lokacin can shekaru sama da 20 da suka shige
mu ko muna can wani wuri a bimu
lokacin babu wakilai da yawa dai a sashen Hausa to a lokacin nan ni ke daukar rahotannin Benue jihar Nasarawa jihar Plateau jihar Bauchi jihar Gombe
duk irin girman sun nan Allah sarki
lokacin muka tafi in wani samin ya hadu ko dai a Jos ne ko a Gombe ko a Bauchi nan galibi muka hada kafa
Allah sarki
shine ba koma abar yahuci
kamar yadda dai a da nake yi da su Idi Ali
yawa haka kai aka ce jiya ba
yawa gaskiya fa
wasa an haura ma 20 baya
Allah sarki
da wannan ya zama tarihi ke da ake
cewa karamin tarihi ba kuma
wato muna ba komo kafin shi ma mu bashi dama ya gabatar da gaishe nashi kamar yadda muka saba yau dai baba mun yi rashi
gaskiya
zan fara da mika gaisuwar ta'aziyya ga abokan aikin mu ko
haka ne
Sarfilu Hashim Gumel domin rasuwar kakansa
haka ne wato Alhaji Muhammad Hashim mai girma dan makoyon Gumel kenan wanda Allah ya mansuwa wannan mako ko in ce shekaran jiya kenan
haka to Allah ya ji kansa sai kuma shi kuma abokin aikin mu
Muhammad Hafiz Baballe ba na wato
shi ma wadda gogwarsa
ta rasu da ta rasu haka ne Hajiya Hadiza Baballe ita ma daga Kano Allah ya mata cikawa
haka yake to Allah ya ji kansu algafarta musu Allah ya sa su huta mu kuma Allah ya kyauta ta
rayuwar su amin
kamar da muka saba bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ana da auren raki yau ma muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan da Daliop Matkondo to wannan sunan na biran
ne haka
na da Daliop kai na kuma fadi do kai to Matkondo din nan Allah ya
sa Allah ya sa kin same shi dai dai
Allah ya sa Daliop Matkondo da kuma iyalan marigaye Saje Umaru mai lafiya waɗanda za a ɗaura auren ƴaƴansu Deborah Dalio Matkom da Dauda Saje wanda ake wa lakabi da Dawood za a ɗaura auren ne ranar 1 ga watan Mayu da ƙarfe 10 na safe a majami'ar Ekuwa Kura da ke kan hanyar Dam Road a gida dubu a Bauchi sai kuma auren tsakanin iyalan Mr. Ahmed Bature Dogos da kuma marigayi Nuhu Barbe waɗanda za a ɗaura auren ƴaƴansu Ashiru Bature Ahmed da Hannatu Nuhu Barde za a daura auren nasu ne su kuma a ranar Asabar din nan a wato yau din nan kenan da karfe 10 na safe za a yi auren ne a majami'ar Ekuwa ta 1 a Bundot Das karamar hukumar Das kenan ta jihar Bauchi to auren rakin nan duka a Bauchi za a yi su
ba Allah sarki ashe za a yi za a sha buki a Bauchi wannan mako
garin masa kenan ashe za a ci masa
warraikwa
za a ci masa original to kai ba kana da gaishe-gaishen aure
wannan gaisuwa ce zuwa ga Alhaji Lukman Abbas tare da amaryarsa Sayyada Zinake na wacce tana aiki a Zuriya FM gidan radio ɗaya ne da muke aiki tare da su kuma suna daukan wato shirye-shiryen sashen sa da murya Amurka ma'aikacin wurin ce wanda Alhaji Lukman Abbas mai ruwan Lux Spring Water ya aure ta amma kwani biyu da suka wuce to ni muna musu fatan alkhairi Allah kuma ya bada zuri'a tayyiba
amin sumu amin to
baka zuwa babban bako
shi yana da gaishe-gaishe
sai mu fara da gaisuwa kamar yadda kika faɗa cewa tunda kin ce gaisuwan an fara gaisuwan daurin aure ne ma akwai na yar Shu'aibu dan kamar da aka daura auren ta yan kwanaki ba da suka wuce muna masa fatan alheri da kuma Allah sa gidanta ne ya albarka ya kamar da kike faɗa takalmin kaza raba ka mutu dan je wajen gaishe-gaishe akwai Yusufu Babaji Jalam talibi mai neman sanin makamar aikin jarida da Bala Muhammad Damban wanda masu sauraron ku ne a koda yaushe akwai Abubakar Ibrahim Atlatan Mafara da malamin sa Abubakar Abdullahi duka a sashen koyan aikin jarida nan makarantar kimiyya ta Atlatan Mafara akwai kuma wani aboki da kullake abokin Abdulwahab ne wato Garba Tela Yarwagana Wujil Gombe aga sunayen gurbin yawa da Yarwagana da Wujil kuma da Gombe shi kuma wanda yake son koyaushe wai an dauki labarin shi baya so a yanke a sa mishi haka nan akwai Muhammad mai kaimiya a waje kwatar Gombe sai mu je ga Harun Tajiri da Bawla Kado a Kankiya da kuma Sani Muhammad Kankara a can jihar Katsina kenan sai akwai Lawal Shu'aibu da Lawal Adamu da Salele Muktar da Yusuf Ahmed Labaran a FGT Daura akwai Lawali Jikan Nana da Maryam da Salamatin Abubakar da Muhammadu da yansu Abdullahi Ahmadu duk da baban su ma Alhaji Ahmadu a kofar Faru Daura akwai Aisha a Yakubawa zangon Daura da Asiya da take tarki a can karamin hukumar zangon Daura da dai sauran ƴan uwa baki daya gaisuwa ga dandalin Dankama da gaisuwa ga dandalin Garba Fusani Plaza da tashar Abdullahi Kole da sauran ƴan majalisar sa da kuma shagon Armayau dake Bauchi duka a tarayyar Najeriya
to muna kare maka barka da zuwa wannan zauren
ka
muke wajen buhun labaran da yake magana dan To ka san mako da ya shige mun bada labaran mahaukata ko mahaukata guda uku ita Binta Amin tana cewa wance mahaukata uku amma ita bi ta gani a cikin labarin sace duba
Kadija ya gara
domin mun bada labarin mahaukata guda biyu a kasuwa ba ɗaya tafi na tsirara ɗaya ya tuba kashi yace kai
ya tabbatar da shine ya fita
kuma wanda shi kuma aka kwantar da shi a asibitin mahaukata ya samu ya tsire ya koma gida ya kira sawa ya ce duba ɗakin nan ku ga ko har yanzu ina nan dai tabbatar shi da ya gudu muka dai mun sani a cikin su dan wane ne ka dai mahauka
gaskiya
to galibi baba waɗanda suka rubuto din nan sun ce wannan wanda ya tuba kaya ba mai tafiya tsirara shi ya fahauka mun samu sama da mutane 500 suka amsa wannan tambaya to muna mika gaisuwa ga kaɗan daga cikin waɗanda haru ya iya ɗiba Usaini Dangote Karasuwa da Muhammad Fari da Abba S Bala da Binta Amin din wanda take magana bi ta gani sai kuma Salma M Sani da Abubakar Muhammad da Nazir Nazi Ismail sai Ilyasu Ibrahim Kedi Dambushiya da Ahmed Muhammad da Usman Hassan Amir sai Yakubun Sarkin Yaki da Nasiru Sahabi sai Nasiru Albani da Sani Mahmud da Hawwa
yadda kika gaji kun faɗe muke faɗe shi haka gaisuwar abar ya huce wanda zamu shiga binnin kumasi zuwa ga sununu da uwar gidansa da ake kiranta Hamdiya da ma ƴaƴansa Umma Hajara da Kasimu da Adamu da Ummul Khairi da kuma iyalan gidan marigayi Limamin Musawa na Kumasi Alhaji Saidu Marigayi kenan to muna maka gaisuwa da fatar alheri ga baki ɗayan iyalinka
haka ne ko to sai mun kai bako shi kuma
kwarai kuwa kuma wannan ai muhimmin
abu ne shi duk da yake ba wannan ne kake karin farko da yazo Amurka ba
naga abun mamaki dai da dama da na shigo nan ba kamar a gida ba can Najeriya komi a tsare ana bin doka da oda kamar yadda aka saba a nan wannan kasan kowa na tsoron doka so amma kuma wato ba zan iya ga miki komi ba sai dai in ce miki na zaune bega gari ba abubuwan da suke bani mamaki a nan Amurka da kike hanyoyi da dama ko ina ka je zaka ga motoci layika kamar 6-5 zaka ga suna tafiya wadansu a sama wadansu a kasa wadansu ma ga gashin ruwa a cikin tunnel muka bi da sauransu akwai lokacin kuma da shi kamar shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustafa ya zo dauke ni ya zaga da ni cikin garin Washington Baltimore New Jersey sauransu da muka zazzaga da shi naga abubuwa da dama sai kuma ne takunkumi saboda dokar COVID-19 ake fama da shi a duniya duniya, kowa kin ganshi za ki ganshi da takunkumi a jikinsa, a ina ne, a masallaci ne, a coci ne, ko ina dai ka shiga, a cikin mota ne, a caguna da muke zuwa kan manna notice cewa kada ma ka shiga in ba ka da wannan takunkumi a fuskanka, saboda tsoron abin wannan annoba da ta bullo kai a duniya. Na dai ji dadin zama da nazo din na dan gaji kuma sannan na ce dan huta tukuna kafin in ƙara ta yawatawa in je mu gaggaita da ku da sauransu.
To ka ji abin da ya burge bakon namu. Fadin labari kuma shi ma tunda ya shigo ne yake cewa yana da labarin Santi. Ina cewa ko dai kai ne kai Santin nan kake dai baka kai ta baba. Ga labarin da ya shi mallawa.
To sai Santin da kika ce an yi ba wani bane ya yi wani abokinmu ne da muka muna cin abinci bayan mun yi buɗe baki sai aka yi shiru ana kowa na cin abin da yake gabansa sai ya kalle sama sai ya ce shin akwai wanda zai ga mun kudin siminti a 1988 ko nawa ake sayarwa sai aka yi tsit aka ce to sai dai ko kudin buhun shinkafa a wannan lokaci sai ce a shi fa ba wanda yake magana ba aka ce mu kuma wannan muke magana aka bace dariya to amma wannan bai mishi dadi ba sai kuma mai shan rake shi mu ana shan raken yayi shiru yana ta shan rake yana shan rake yana shan rake sai ya ce ya daga da kalle sama sai ya ce to shi shin kan mun tambaye ku in gege tsohon gwamnan nan Anambra da aka tsige shi ina zai je yanzu tunan tsige shi sai wani ya ce ah to ba sai ya tafi makarfi ba makarfi kuma aka ce eh yace to yana da yan waya can wurin ne yace a ko non wanda kima a samu yayi a wajen sai yace ah haka ko to na haka da aka tsaya
kice bako ya sauko da karfin sa saboda waɗannan labaran ai malam
ka saki kafa waɗannan labaran biyu da wannan mai santira kan
iko Allah
da kuma buɗe bakin ci shinkafa.
Subhanallah.
Yana shirin Santi kenan a lokacin.
Eh duka ai sun gangara sai dai to.
Wannan mai Santi raken waye ya fi Santi. La abin da zamu kafa kenan waye ya fi Santi. To ina ga lokaci ya kawo gaba sabili da haka Tilas Mujaburki nan yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri
da kuma bakon namu
Ado Abdullahi Hazard
Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
kyawun kina safe tauna sun rabta jama'ar Bauchi
kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika ni Amina Buhari Auna daga nan Birnin Washington DC nake sallama da ku